Baba Arushi, Baba Arushi, Baba Ayara, Baba Ayara, Baba Arushi, Baba Arushi, Baba Ayara, Baba Ayara, Baba Ayara, Baba Arushi, Mana Mumbi, Baba Arushi, Mana Mumbi, Baba Ayara, Mana, Mother Baba Kayara, Mana, Malam Nasur, Erupati, Buduma, Mayapasakaria, Zukadu, and the Akaida, Mother Kayate, Malam Nasur, Erupati, Buduma, Mayapasakaria. Malam Nasir, El Rufai, Guduma, Mai Fasakariya. Ashe Dan Kaduna, Ana Musa Aiki, Su Bana Dai Sun Samu Nasar. Malam Nasir, El Rufai, Guduma, Mai Fasakariya. Ana Yakin, Ana Musa Aiki, Kai Lallai An Kammala Ku. Malam Nasir, El Rufai, Guduma, Mai Fasakariya. Ana Tafiya Komai Bisa Aniya, Shi Ma Shin Ya Dan Daraji. Malam Nasir, El Rufai, Guduma, Mai Fasakariya. Malam Nasir, El Rufai, Guduma, Mai Fasakariya. Fannin lafiya ana hirarka ashe kai malam ka tafi dai. Malam Nasir, El Rufai, Guduma, Mai Fasakariya. Ai su zariya ruwan da ya kai musu nan malam ya gaba musu komai. Malam Nasir, El Rufai, Guduma, Mai Fasakariya. Baban Gallo, baban Bashir, turwin nan da ake daka komai. Malam Nasir, El Rufai, Guduma, Mai Fasakariya. Ashe gwamnan su ka ba wa kwarar Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya Guduba shigan su ta fannin diyan su ashe yunwa ba ta kusa komai Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya fannin ginajin na ana hanyoyi da kojirji sanya ba alli Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya fannin ilimi an yi masa tsarin da kojaji zai samu kaso Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya fannin lafiya an yi masa tilken da koga baba mai masa ko Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya sanan tsarin kashe kudin su a shedin kasashe ne aka koya Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya kuma ma tsarin tire tari single account nan ta Kaduna ya zo Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya Gasha ayo akasa antaku Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya Bala ban tasjifti gwamnan nan ni asani na ya hada ku Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya tambaye abudu fari tsarin nan da su aka zauna an kai ku Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya ku tambaye ji Umar wazir da su tsarin nan ya tafi dai Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya ku tambayi SA Buba Sani shi tun a siyasa ya gama ku Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya ku ce SST gumbar dutse Balaraba Abbas bai mana kare Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya da tun Hafsa ta Bashir Saidu ashe bana karfe zai kuma kare Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya Hadiza bala na ce muku MD Foto Tare Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya ina jana rada babba azan a ce wa matasa ka si san Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya kaje Usman shagon waka ka ce mama waka si mushi ko Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya dan koni nan sarkin waka mana zai ruki dana ya fadi ko Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya baba Arushi baba Arushi baba Ayara baba Ayara baba Ayara baba Arushi mana mumbe baba Arushi mana mu baba Ayara mana maza baba Kayara mana Malam Nasir El Rufai Guduma Mai Fasakariya Malam Double Four She did double for yesterday. From which some yagare double for Kaduna. Hey, Yama, 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 woman, and you could do. Say, I
ce san mallan ya kare to bulfo kaduna
ida ma dawa
dama
dama buhari yayi hudu
yayi hudu
sai yayi karun hudu
yayi hudu
ya kara kuma yayi
hudu yayi
hudu yayi hudu sau hudu
sau hudu
buhari hudu sau hudu mallan nasiru hudu sau hudu kaduna gari
to bulfo
kar ka matsa mallan
ko ga ko shi ne to bulfo
ashe
yanzu ne fa muke san mallan ya kare to bulfo kaduna
wata wakar sata ce
kaduna
gemu gemu ne
wani gemun iska ne
kaduna
aiki aiki ne wani aika aika ne
kaduna
sanata sanata ne
wasu sanata sata ne
zake
gwamna gwamna ne wani gwamna kosta ne
kulafa
namun malam ne
dan shi ne gwamna ma kaduna malam
double four
ka jiki dan malam
ko ga ko
malam
double four
ubanki dan malam
ko ga ko
kaduna
shi ne double four
ce
yanzu ne fa muke san malam ya kare double four kaduna
faran gaira ce mun na tsarkan double four
eh
dan da shi an kai ko
kaduna
za a kuma kuma ai ko
eh
shi ya taime wa kan
kaduna
umar waziri a kan jaddara da dan kaduna Allah ya samu dace amin.